saboda shi kansa Sheikh Nasiruddin Albani yace hadisi ne shaz, wato wannan ziyada, wannan ƙari shazza ce, gurgurbi ce, ma'ana mai rauni ce a cikin hadisin Aisha. Yace ba za a dauko hadisin Ali ba a ƙarfafi wannan ƙarin da shi anan, saboda hadisin Ali a cikin sujjada sallah ne sabanin nan, don haka ya mayar da wannan ziyada cewa shazza ce, domin a hadisin Ali ta zo a cikin sallah ne, don haka ba za ka karfafe ta a nan ba. To kaga in har ba za a karfafi wannan ziyada, wannan ƙari ba da hadisin Ali, wanda saboda ya zo a cikin sujjada ta sallah, nan kuma ana magana sujjada tilawa, to in haka ne kaga ba za a karfafi ita ruwayar gaba ɗaya ba ma da hadisin Ali, kamar yadda Hafiz Ibn Hajar ya yi. Saboda haka za mu ga wannan hadisi ta fuskar isnadi, ta fuskar isnadi hadisin Aisha yana da illa, ta fuskar isnadi wannan hadisi ne munqati, wanda bai tabbata ba, sai dai idan za a tafi akan ra'ayin Ibn Hajar a karfafe shi da hadisin Ali, wanda kuma hadisin Ali yana magana ne akan sujudu salah, ba sujudu tilawa ba. Wannan kuma fa tabarakallahu ahsanul khaliqin, da ban shi kansa Albani da ya inganta hadisin, ya yi raddin wannan a cikin ruwayar Aisha. Saboda haka shi mai littafin ƙara shi a nan abu ne wanda yake in har yana dogaro da wato in har yana dogaro da abinda Albani ya yi a cikin littafansa, to anan ya saba masa, domin shi a cikin littafansa bai tabbatar da wannan ba. In kuma shi ma ya dauka ne ya yi kiyasi da cikin da hadisin Ali, to da sai ya kama hadisin Ali anan, maimakon ba ka hadisin da ake sabani a kansa, sai ka hadisin Ali kawai da rubuta. Saboda haka wannan hadisi ta fuskar isnadi bai tabbata ba. Sai ruwaya ta biyu ita ce Allahumma ktub li biha indaka ajra wa da anni biha wizra waj'al li indaka zukhra wa taqabbalha minni kama taqabbaltaha min 'abdika Daud. Wa Allahumma ktub li biha indaka ajra wa da anni biha wizra waj'alha li indaka zukhra wa taqabbalha minni kama taqabbaltaha min 'abdika Daud. Wala hadisi hadisin Abdullahi dan Abbas ne, wanda Tirmidhi ya rawaito shi da Al-Hakim Abu Abdullahi Naisaburi a cikin littafin Mustadrak, kuma ya saha shi, ya rawaito shi ta hanyar Ubaydillah ibn Abi Yazid an ibn Abbas. Ubaydillah ibn Abi Yazid an ibn Abbas yake cewa wani mutum ya zo gurin Annabi sallallahu alaihi wasallama yace ya Rasulullahi, jiya da daddare na yi mafarki ina bacci, sai na ga kamar gani nan ina sallah a bayan wata itaciya, a bayan wata bishiya, da na yi sujjada sai ita ma ta yi sujjada saboda sujjada ta, sai na ji ta tana cewa Allahumma ktub li biha indaka ajra wa da'anni biha wizra waj'al hali indaka zukhra wa taqabbalha minni kama taqabbaltaha min 'abdika Daud. Sai na ji ta tana faɗar wannan, shi ne mai ruwaya Abdullahi dan Abbas ya ce sai na ji daga lokacin sai na ji Annabi sallallahu alaihi wa sallama duk sanda ya yi sujjada shi ma yana faɗar haka, shi ma yana faɗar abinda itaciyar da take faɗa. Wannan hadisi ta fuskar isnadi, hadisin Abdullahi dan Abbas ta fuskar isnadinsa yana da matsala, domin a cikin isnadi sa akwai Al-Hasan ibn Muhammad ibn Ubaydillah, wanda zaka iya cewa majhul ne saboda lam yarwi illa an ibn Jurayj wa lam yarwi anhu illa Muhammad ibn Yazid ibn Khunais, bai da wani mutum da ya ruwaya daga wajensa sai ibn Jurayj, kuma babu wani wanda ya ruwaito a wajensa sai Muhammad ibn Yazid ibn Khunais, wato iya sanin abinda aka sani dangane da shi an san shi yana ruwaya daga malami ɗaya ne, kuma an san ɗalibi ɗaya ne yake ruwaya daga wajensa, wanda shi suke kira majhulul ayn. Al-Uqayli a cikin littafin Al-Du'afa yake cewa la yutabu ala hadithihi wa la yu'rafu illa bihi wa laysa bimashhurin bin naql. La yutabu ala hadithihi wa la yu'rafu illa bihi wa laysa bimashhurin bin naql. Ce hadisin sa ba a goya masa baya a hadisin sa, to ba ya samu mutaba, kuma ba a san hadisin ta wata hanya ba sai ta hanyar sa, sannan kuma ba bai shahara da ciro ilimi ba, wato bai shahara da ruwaito ilimi ba. Wannan jarhi ne daga shi, wato shi rawin wannan hadisi Al-Hasan ibn Muhammad ibn Ubaidillah. So hadisin ta fuskar isnadi yana da matsala, sai dai kamar Sheikh Nasiruddin Albani ya karfafe shi da hadisin Abu Sa'id al-Khudri. Ko hadisin Abu Sa'id al-Khudri wanda yana cikin Al-Awsat, Al-Mu'jam al-Awsat na Tabarani da kuma Al-Musnad na Abu Ya'la, hadisin Abu Sa'id al-Khudri wanda yake cewa yayi mafarki, yana mafarki ya gaishe a karkashin wata bishiya, sai ya ji bishiyar tana karanta suratu Sa'd. Yayin da ta zo sujjada a cikin suratu Sa'd, to inda Allah ta'ala yake cewa wa zanna Daud annama fatannahu fastaghfara rabbahu wa kharra raki'an wa ana. Ce lokacin da ya zo nan sai ta yi sujjada, a cikin sujjada sai ya ji ta tana cewa Allahumma ktub li biha ajra wa hutt anni biha wizra wa ahdith li biha shukra wa taqabbalha minni kama taqabbalta min abdika Dawud sajdatahu. Wato sai ya ji tana faɗar wannan, Allahumma ktub li biha ajra wa hutt anni biha wizra وأحدث لي بها شكرا وتقبلها مني كما تقبلت من عبدك داود سجدته. تشيد سيد ويكي غير وعدم صلى الله عليه وآله وسلم وشيوى غاروها الكدي جاء عبد يجي إتاتي يتنفل شيني سيكي شيوى سيد النبي صلى الله عليه وسلم يكي شيوى أبا سعيد كاي سجدة كيما وتودتي سجدة كيما كاي sai ce ya Rasulullah, sai ce to la anta ahqqu bis sujudi minna, kai ya kamata ma kai sujjada sama da ita, kai domin shi Abu Sa'id al-Khudri shi ne mukallaf, shi ne wanda ya dauki taklifi sabanin itaciya. To yace daga lokacin sai ya ji Annabi sallallahu alaihi wasallam idan yayi sujjada, ya karanta ayat sujjada, ya yi sujjada yana faɗar wannan, Allahumma ktub li biha ajra wa hutani biha wizra wa ahdith li biha shukra wa taqabbalha minni kama taqabbalta min abdika Daud sajdatahu. Suka ce to wannan ruwaya za a iya gwama ta da waccan ruwaya, za a iya haɗa ta da waccan ruwaya ta Ibn Abbas, sister Shiruna. Akwai ruwayar Abubakar Ibn Abdullah al-Muzani, akwai ruwayar Bakar ibn Abdullah al-Muzani wanda ta zo a cikin Musnad Imam Ahmad da wasu littafan sunna kamar Musnad Ibn Abi Shayba, wanda a ciki shi ma ya ruwaito daga Abu Sa'id al-Khudri cewa yana gindin bishiya, sai dai shi a ruwayar sa abin da yake cewa yana gindin bishiya yana rubuta al-Qur'ani, yana rubuta suratu Sa'd. Da ya zo kan wannan ayar ta sujjada, sai ga alƙalaminsa da tawadarsa da duk abin da yake gaura da shi duk sun yi sujjada. Shi ne je ga wa Annabi sallallahu alaihi wasallam, yawa su kuma suna faɗar wannan bishiyar da take kusa da shi ita ma ta yi sujjada. Shi ne je ga Annabi sallallahu alaihi wasallam wannan, shi ne Annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma ya kasance yana faɗar wannan sujjadarsa. Akwai wannan ruwaya ta cikin ruwayar Bakar ibn Abdullah al-Muzani. Haka in ka har haɗa ruwayoyin za ka iya cewa hadisi ne hasan. Hadisi ne hasan da gari ya fi wancan hadisin da ya gabata ƙarfi ta fuskar isnadi. Saboda haka kaga idan mutum ya yi sujjada zai iya faɗar wannan abinda yake cewa Allahumma ktub li biha indaka ajra, ya Allah ka rubuta min ko ka tabbatar min da ladan wannan sujjada a wajenka. Wato oktobli ka rubuta min ko ka ce ka tabbatar min da ladan wannan sujjada a wajenka. Wada'anni biha wizra, ka kankare min laifuffuka na da wannan sujjada. Waj'al hali indaka zukhra, ka ajiye min ita, wato ka ajiye min ita a wajenka. Sannan wa taqabbalha minni, ka karbi wannan sujjada daga wajena, wato ka karbe ta daga wajena kamar taqabbalta min abdika Daud, kamar yadda ka karbe ta daga bawanka Daud. Domin a cikin ayat da yake kharra raki'an wa ana sai ce fa ghafarna lahu dhalik wa innahu indana lazulfa wa husna ma'ab, wa inna lahu indana lazulfa wa husna ma'ab, ce sai muka gafarta masa saboda haka shi Dawud a wajenmu yana da kusanci, yana da kyakkyawar makoma. To wannan kaga ya tabbata mutum zai iya fada yayin da ya sujjada. Wannan ruwaya ta biyu ta fi ƙarfi sama da ruwaya ta farko wanda akwai rigingimu a kanta. Sujjadar tilawa bata buƙatar irin wato tsarki da irin abubuwan da sallah take buƙata kamar yadda suka faɗa. To su malamai sun ce sujjadar tilawa tana buƙatar duk abin da sallah take buƙata, haka tana buƙatar dahara, sai mutum yayi dahara, tana buƙatar tsarkin guri, tana buƙatar tsarkin tufafi, tana buƙatar fuskanta al-qibla. Wasu sun faɗi wannan da dama daga cikin malamai sun faɗi wannan kamar da Ibn Qudama ya kawo kuma ya goyi baya. Wasu kuma daga cikin magabata suna cewa wannan ba sharadi bane. Haka Ibn Umar ya kasance yana yin sujjadar tilawa ba tare da alwala ba. Sha'abi ya kasance yana yi ba tare da alwala ba. Wanda wannan duddan su nuna cewa alwala ba sharadi ba ce, domin sujjadar tilawa ba ita ce sallah ba. Sallah wannan ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna allaha la yaqbalu salata ahadikum bighairi tuhurin, la yaqbalu salata bighairi tuhur, inna allaha la yaqbalu salata bighairi tuhur wala sadaqatan min qulubi. Wannan ya tabbata a cikin sahih Muslim cewa Allah ba karɓar sallah ba tsarki. To kaga wannan sallah aka ce, amma ita sujjada wannan wani abu ne wanda ba za ka kira shi sallah ba, ko da ko wani bangare ne na abu rukunnan sallah. Sujjada bangare ne a cikin rukunnan sallah, amma ba ita ce sallah ba. Shi yasa lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta sujjada da ya karanta suratul najmi, duk waɗanda suke tare da shi da musulmi da wanda ba musulmi duk suka faɗi suka yi sujjada. Anan abu ne wanda zai yi wahala da ƙwarai da gaske a ce duk musulmin da suke gurin suna da alwala. In ka ce wasu suna da alwala, to dole ka yadda wasu kuma zai yi ba su da alwala. Saboda haka kuma sun yi sujjada, kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi musu inkari ba. Wato daga baya bai ce da su ba kun yi alwala ko kafin ku yi sujjadan nan, ko a cikin ku ba a samu wani alwala ba, duk ba a samu wannan a cikin maganar, wato a cikin maganganun Annabi sallallahu alaihi wasallam. Saboda haka wannan ta nuna cewa wato wannan sharɗan ta tahara ba wajibi bane. Sannan waɗannan za su yi sujjadan nan babu tabbas cewa ba ma zai yi ba a ce dukkanin su al-qibla suke kallo. Tunda yayin da mutum yake karatu an yi masa an yi kuri an zagaye shi, wani ya kallo gabas, wani ya kallo yamma, wani kudu, wani arewa, to aka tashi sujjada a haka kowa zai sujjada, in dai ba koya masa zagaye aka ce fuskanci al-qibla ba, wanda kuma babu wannan koyarwar, to babu wannan nassin na zahiri cewa aka fuskanci al-qibla. Shi yasa wato wasu daga cikin muhaddiqin suka tafi akan cewa ba lalle bane sai yayi wannan. Amma da a ce mutum zai yi, misali zai zama a cikin tsarki, wannan al-afdal daban, ya fi ko ga mutum ya zama cikin tsarki ko da yaushe, gurinsa mai tsarki, tufafinsa masu tsarki, in ma zai fuskanci al-qibla, wannan al-afdal yana wani ba komai za ka iya cewa afdal. Amma ba za ka ce sharadi bane ko ka ce wajibi bane ko ka ce in mutum bai yi haka ba to bai sujjada ba. akwai ruwayoyi da aka yi wanda suke nuna cewa sahabbai da tabi'ai sukan faɗi wani abun da wato sukan faɗi wasu addu'o'in banda wannan kamar a cikin